MC on the mix.
Kido. Listen, jambai, yari ya kasa ka jambai. Jambai, bebe na gante ka jambai. Jambai, amata susa ka jambai. Jambai, yari ya kasa ka jambai. Jambai, yari ya kasa ka jambai. Jambai, bebe na gante ka jambai. Jambai, amata susa ka jambai. Jambai, yari ya kasa ka jambai. Jambaki, emata rufa baki daga nesa na ganki na nuna ki like a soldier yana da kaki to kin tuna kin soki mini fitina a duhu na gurin babu fitila yonki jamani ai nina hozula kanmu da huluna gobe fiyuya ganki jigunya babu jimoni yonki na da naira yonki daga emata muka nuna na baki a layi laifin suna dina this guy ya ta fito yonki ana isa gayu a gefe suna Allah ya isa follow me isa ki zona ki I follow me since I went to the motor. Naganta te ado ta saka ashodo on street. Amani gonna say ido emata zomu jiza muga da video ball. Neke malam komi do Ronaldo. You see me again? Wallahi baby, can you not be game? Babu karya kin san bani the Benz. What? Am I in a defense? Gani? Jambai, yari ya ta saka jambai. Jambai, baby naganta da jambai. Jambai, emata sun saka jambai. So, bona chega na kido na fola BBB tela ga MD ya kala ina da cis guci kira jamila bata na to a kira mun halima oral boy zo ka hada mun walima ina su igalo bai mun kai ta kallo kido na zo suwa kula ne tilo daddy in the building ayi mata kwano this guy ta gani da Range Rover kira na take yi tun December baby ki gane kido da ni da gayu na ai kun san ba mu rawa wai kina da kid baby baki da cash zan baki money ki je ki rest gayu na ki naga sun gudu Kido da gayu na sasa a kes Wee, karambani, kaji febi mwa ya tafola ni Tada mu gayu lamba na mata gani Tena yao da jambaki na zamani Mato zamu gani yon kido zamani Babu kome na sambenza na tagani Edi kana gani zaka gama dani I'm the feeling diva wukuba magani Ako mena gani Jambai, yari ya tasaka jambai Jambai, bebi na gante da jambai Jambai, emata susaka jambai
MC on the mix.